Dan shi kuma Sani mai lenge-lenge ya wuri cewa yayi Ladi Kwali wata jaruma ce da ta shahara wajen sarrafa kasa tana yin tukwane da sauran abubuwa makamantan haka.
Shi kuma Rabi'u Nuhu na Bukka yace assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa. Tabbas tarihi ya nuna cewa Ladi Kwali mace ce jajirtacciya wajen neman na kanta musamman wajen sana'ar tukwane. Ku tashi lafiya yau da gobe ikon Allah.
To daga Basani kuma sai amsar Abdul Muhammad Dumjiya Nijar daga jihar Damagaram inda yace salam yau da gobe ni dai iya abinda na sani game da Ladi Kwali shine ta kasance mai sarrafa tukunya ta kasa da kuma wasu abubuwa da tarihi ba zai iya mantawa da su ba. Yau da gobe ku tashi lafiya.
Iliyasu Ibrahim KD dan Bushiya daga jihar Kaduna yace salam yau da gobe ikon Allah. Ni dai gaskiya babu abinda na sani akan Ladi Kwali kamar cewa ita ƴar kasuwa ce kuma ƴar gwagwarmaya ce. Ku tashi lafiya.
Sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa inda yace to gaskiya ni kan ban san komai daga Ladi Kwali ba, amma wasu suna cewa ita ta fara yin tukunyar kasa a Najeriya. Amma dai za mu kasance tare da wannan shirin na yau da gobe domin jin tarihin Ladi Kwali. To masu sauraro, mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Madalla masu sauraron mu, yanzu kuma za mu leka jihar Kaduna inda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya samu tattaunawa da masani akan al'adun gargajiyar Hausawa Dr. Ma'azu Sa'adu Kudan inda ya fayyace mana muhimmancin tukwanen kasa.
Sunana Dr. Ma'azu Sa'adu Kudan, jami'ar Surar Lamido da katin Hausa jihar Sigawa.
To daktar, me muhimmancin tukunyar kasa ko tukunyar yimbu a gurin al'adar Bahaushe ne?
To shi Bahaushe ya bi asali ne da aka ce sanin asali sa kare shi Allah, saboda ji shi dan adam da yimbu ake shi, don haka sai ya fahimci kuma magungunan da ke kunshi a kasa. To daga sai fara amfani da tukunyar kasa don al'amuransa na yau da kullum. Tun daga abinci, za mu dauki na farko, idan ka duba tukwane da ake tuwo da su kashi biyu, akwai babban tukunyar tuwo, akwai karamar tukunyar tuwo, sannan akwai kuma tukunyar miya kashi uku, akwai tallan miya, akwai kunduba mara wuya, akwai wanda ake kiranta banda talle, akwai ekura, suna cikin tukwanen miya. Sannan in muka koma wajen murhu, Bahaushe na yin murhu na kasa da yiku, yana yin randa da ake aje ta kasa don tara ruwa. Sannan ba a zuwa rafi da randa, sai da dauki tulu a je a debo ruwa a zuwa. Sannan muka koma wajen kasko, masu ginin kasar tukunya suna ma Bahaushe kasko da kaskon dumi mai wuta, akwai kasko na wanke fuska, akwai kasko na yin jifa da allura, sannan akwai kasko na yin fitsari. Kamar yadda Bature ya kawo mana fo, to Bature ya tarar da Bahaushe yana da kaskon yin fitsari kafin in dare ya yi, idan ba a san fita. Sannan in muka koma wajen kwatanniya, akwai kwatanniya da ake wankan jego da ita, akwai wanda ake hada juko na maganin tauri ko na farauta, sannan akwai karamar kwatanniya wanda ake suyar gadar kuli. In muka koma sai kuma yin tukunya babba wanda ake dafa ruwan jego na musamman, kuma da ita ake dafa kalwa da kuma ganda in za a shura. To kaga ashe tukunyar kasa gurin Bahaushe tana da muhimmanci ta kowace fuska. Sannan yana yin buta ta kasa wanda ake kiranta kula, akwai babba akwai karama. Sannan kuma yana da tanda da tanderu da motsa jirgin cewa ana ce mata tanda, tandar waina. Kada duk wanda yana cikin ayyuka da masu ginin tukunyar kasa suke. Sannan duk bayan Bahaushe ya gama, sai kuma Allah ya kare shi ya rasu, da tukunyar kasan nan za a je a mai kabari a rufe shi. To kaga shi da Bahaushe ya ce Allah na mutane, mutane na tukwane, tukwane na fashewa, dan sun fashe a rufe shi. Kaga wannan maganganu ne na azanci da aka same su adabi kuma suka shafi tukunya. Sannan in muka dawo bayan tukunyar tuwo da ta miya da abun nan, sai ya duba madambaci. Idan za a yi dambu, ta kan shi kan tukunyar dambu daban take, tana da huje-huje wanda ake amfani da dan a turara. Ka fahimta ni?
A turara
dambu. Ka fahimta? Saboda shi dambu a ba tsulma shi a ruwa. Akan sa shi ne, to wannan ita tukunyar dambu, ana tukunyar dambu ana kiranta madambaci, tana da huje-huje. To cirin da ke kasan an sa ta a ruwa, shi ke tasowa ya dafa dambu.
Wato shi dambu tun da ba da huwa ake mai irin ta shinkafa da za a hada ta da ruwa ba.
Madalla, madalla.
Sai aka mai tukunyar shi daban.
tukunyarsa daban ka fahimta saboda haka Bahaushe komai da ka sani ya tsara abin shi gurgurdan rayuwarsa da kuma gurgurdan yanayin sa
to waɗannan tukwane doctor ana maganar ka ce ga tukunyar miya ga tukunyar tuwo da yawan mu da muka fito da karkara mun san tukunyar miya amma tukunyar tuwo ma ita ba kanta kasa akwai tukunyar tuwo ta kasa
da kware ku akwai tukunyar tuwo kala biyu akwai babba akwai karama amma yadda ita kanta tukunyar miyar take kasa biyu kamar yadda ga maka lokacin da Bahaushe fara hutsa da Bayarabe shine sai aka kawo mai tukunya a ilori zaka ji Bahaushe ya ce wane ya cika saurin fushi shi tukunya a ilori ne ya cika saurin tafasa saboda kaga tukunya a ilori ta fi yakura ta fi kunduba ka gane ko ta fi saurin tafasa
to yaya bambancin su yake bambancin wajen yumbu ko taban da ake yin su ne koko a wajen yi ne dai ake rage musu kauri
to akwai kamannu da kuma gashi da yake samu da kuma irin kasar da aka yi ta kasan bayan an yi da yumbu ana shafa mata wata kasa da take mata kwalliya yawa na fatan ka fahimta
eh to mu duba tulun nan daktar kai magana da tulu da tukunya
eh tulu da randa
yawa tulu da randa kowa shi ruwa sai an dibo shi a tulu kawo a kawo randa
eh wannan
da ba ta ramu su gane
yawa shi tulu bakin sa karaki ne kuma mun mallalle ne akan dauke shi da gammo a tafi da shi rafi ko rijiya a debo ruwa sannan in an zo sai a juye mai randa shi sa muka koma adabin Bahaushe yake cewa randa na daka Allah ke baki ruwa
ashe dai tukwanan kasa na da tasiri a cikin rayuwar malam Bahaushe
ni ma dai yau na karu amma sai ya kasance kuma wacce ta yi fice a sana'ar kera tukwane ta zama ɗan jihar Niger daga kabilar Gwarawa
oh Allah yau dai Aminatu ba za mu ji sakat ba an dauko maganar ɗan Niger da ta yi fice karki da mu ke ma za ki yi fice
dole in yi alfahari da ita ke kuwa
to jama'a yanzu kuma sai jihar Niger inda wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsari ya jiyo mana takaitaccen tarihin Ladu Kwali daga wajen kwamishinan labarai na jihar Niger wato Alhaji Muhammad Sani Idris
a Niger.
To insha Allah sunana Muhammad Sani Idris, commissioner yada labarai da tsare-tsare na jihar Niger insha Allah.
Na'am, wanda ya fito daga
masarautar Zanzan Sulaja.
Na'am.
Wanda aka fi sani da Abuja a Niger insha Allah.
To abin da yasa nace wanda ya fito daga can wanda zaka ba mu tarihin ta kusan asalin ta ya nuna daga can take wato Ladi Kwali. Da farko a takeice wace ce Ladi Kwali?
Ladi Kwali wata mace ce wanda ke ta fito daga harshen da ake kira gwari ko kuma mu annan muke cewa bagi kaga in Bahaushe yace gwari yana da wata ma'ana daban amma yasu ainihin yaren shine bagi kamar yadda muka sani garin da aka sani da suna Sulaja a yau da can sunan garin nan Abuja kuma gari ne wanda ya asali saboda faruwan jihadi na Shehu Usman Dan Fodio wanda dalilin shi masarautar Zazzau dake wancan lokacin wanda ke sarauta a wannan lokacin ana kiran shi Jatau shine gangaro yazo aka kafa garin a wuraren alif gari 1804 ko kuma abin da yayi gaba da haka lokacin da ake jihadin Shehu Usman Dan Fodio to kwali da ake ji daga sunan Hajiya Ladi Kwali yana daya daga cikin yankuna wanda suka hada suka yi Abuja masarautar Abuja na wannan lokacin lokacin muna da yankuna wanda suke da nasu hakiman daban-daban kamar yadda muka sani su zazzagawa da suka zo suka sauka a inda garin Abuja ko Sulaja yake a yau sun zo sun tarar da wasu masu amfani da harsuna daban-daban wanda akwai musamman sun tarar da mutane ire-iren gwarawa wanda su suka fi yawa sannan muna da kwara akwai kuma kananan harsuna da suka hada da irin su gade da basange da sauransu to gwara wannan suna nan a yankuna daban-daban wanda suna da hakinci na daban-daban to daga cikin wannan yankuna na gwarawa muna da irin su kwali wanda a lokacin suna da nasu hakimin na kwali muna da bwari wanda su ma suna da nasu hakincin na Buhari, sannan muna da wanda da ake kira kan wanda shine Diko a yau, su ma suna da nasu, sannan kuma akwai wasu gwarawa nan da ya hada irin gurare su Izom da sauransu daddai kiwayen garin da ake kira Suleja a yau. To ita Hajjia Ladi Kwali ta fito ne daga Kwali, daga bangaren Kwali. Ita yar Kwali ce wadda su mutanen Kwali sun tashi a wancan lokacin da wannan sana'a da ta zo har ta ga wuta ta suna a duniya akai, wato na wannan na ginin tukwane da dai sauransu. Duk lokacin da kaji za ka ga musamman matan su a lokacin a can wurin ba dauka sana'a bace wadda ta kowa da kowa, a sana'a ce kawai wadda mata aka ba su da shi a gidaje, su ne suke yin tukwane wanda za a yi girke-girke da su, da tukwane manya wanda ake amfani da su a lokutan da Bahaushe ke kiran suranda, ana tara ruwa da dai sauransu. To ita Ladi Kwali da yake Allah ya ga dama cewa wannan shine dalilin tashinta a lokacin da take cikin wannan sana'a, lokacin da Turawan mulkin Malaka suka zo irin wuraren 1951, sai aka samu wani bature wanda ake kira Michael Kadu. Michael Kadu lokaci shi ma'aikaci ne karkashin gwamnatin su na Turawan mulkin Malaka, wato bature ne. To shi kuma bature ne wanda an dauke shi a matsayin abinda ake kira pottery officer, wato shine jami'i mai kula da wannan harka na tukwane da sauransu, kuma da daukan hotuna. To dalilin wannan ne ka san Turawa da Garamba da ya zaga ya shigo cikin Abuja, ya ga cewa ga wurin da ya dace, ya ga ga sana'o'i da ake yi, shi ya fara kafa wurin da ake kira a yau Ladi Kwali Pottery Center. To da ya zo wurin nan yake ta tunanin yadda za a yi a raya sana'ar. To daga nan ne ya dauko ita Hajjia Ladi Kwali, saboda tana sana'a kasan a lokacin da Kwali da cikin Sulejan duk kusan a haɗe, abu guda ne a haɗe ake. To ya dauko ta ya zo ya aje ta a wannan santan, ba wai ita kadai ba, akwai fitattu irin wanda ake kira Lami Toto, akwai irin su Ladi Ushafa, da amma ita ce dai kawai zakara a cikin su, ita ce sunan ta ya fita. Kuma wannan ya kasance ne saboda a cikin su duk sauran kaman su ɗalibanta ne, suna koyo ne a ƙarƙashinta, ita ce jagorarsu. To da ya zo ya ɗauko ta ya aje ta a wannan center da ake kira Ladi Kwali Pottery Center, suka ci gaba da wannan harkan sana'a na ginin tukwane, wanda dalilin wannan wurin ya yi fice sosai, ba wai a cikin ƙasar Najeriya ba, a duniya gaba ɗaya. Wanda dalilin wannan ina jin misalin 1961 ko da biyu, gwamnatin Birtaniya ta ba ita Ladi Kwali girma, wato lambar yabo ta girma na musamman, wanda a lokacin yasa ta fice a duniya, ana gayyatar ta zuwa kasashe daban-daban, ta je ba ta yi karatun boko ba ita a rayuwarta.
Ta yi karatu ita boko?
A'a, ba ta yi karatun boko ba, ta tashi ne kawai da wannan sana'a. Amma kaga dalilin sana'arta, ta zo ta yi fice har ta kera 'yan boko, saboda ta yi fice a duniya tana iya zuwa ta ba da lacca, lokacin irin laccan da take ba ta bayani da baki. Akwai tana da interpreter wanda idan suka je wurare na Turawa shi ne zai rika bayani daki-daki ga abin. Ita kawai abin da take yi shine gashi kawai a zahirance ita nata laccan yake. In ta zo za a debo laka ko a debo yumbu a zo a tara, ta fara matakai daban-daban yadda take yi, yadda za ta gina tukwanenta, kowa ya gani a bayyane irin laccan da take yi kenan. Wanda ta dalilin wannan ina jin 1969 shine lokacin jami'an Ahmadu Bello dake Tazaria ta bata lamba na wato abinda ake kira honorary doctorate, wato digirgir na girmamawa, wanda kusan ita ce mace wadda ba 'yar boko ba a tarihi a nan kusa, wadda ta fara samun irin wannan lambar yabo. To kuma haka ta yi ta fafutuka da min ita a lokacin, bayan shi Kadu ya zo ya yi retire a 1965, sai zama madadin a kawo wani jami'i ya zama shine ke kula da wurin sai aka bar wurin kacukan a hannunta to ita ce ta zama jagora na wurin bata dai karatu ba amma lokacin aka samu mutane wanda su suka yi karatu su ne sakatarorin ta su ne tana da ofishin ta a wurin ga wurin harkan ita ce dai shugaba a wurin to dalilin haka yasa duk abubuwan da ake yi daga karshe bayan rasuwanta aka zo aka maida wurin gaba daya aka sa mai suna Ladi Kwali Pottery Center saboda a rika tunawa da wannan jaruma wanda dalilin ta ta sa wurin yayi fice in Allah ya
a cikin shirin yau da gobe
yanzu bari mu koma ga Mustafa da Alhaji Muhammad Sani domin jin sauran bayanan da zai bamu akan me kera tukwane wato Ladi Kwali
sabarzo kamishina bari mu da kai baya za ku tun da shekarun da aka haifi ita Ladi Kwali
eto mutane da ake ta kaddado wasu ake cewa an haife ta ne irin misalin 1920 wasu su ce da 21 dai abun ka san haihuwa irin na kauye a lokacin yana da wahala idan akan dai iya ganewa ne kawai idan an alakanta da wani abu da ya faru a tarihi a lokacin ana tunanin kila abu kaza ya faru to ana tunanin a wannan shekaran aka yawwa aka haifi wani ko aka haifi wance ko dai sauransu to amma har yanzu babu tabbaci wanda zai iya yankewa kai tsaye ya ce ga shekara ta TV wanda aka haifi ita Hajiya Ladi Kwali
na'am ko da yake ka riga ka fada bata yi karatu ba amma menene kuka binciko wanda yasa tukanin da take kerawa ko take ginawa yayi fice yafi na saura
ai ka san kowace sana'a zaka ga dole ne sai an samu gwani a ciki kowace irin sana'a kamar yadda ka san ko a fannin karatu inda zaka zuba dalibai a aji ka karantar da su abu guda to in suka zo mai maka da karatunka sai ka gane cewa akwai wanda shi ma ya kera ma saura to ita ma abin da ya faru kenan ita wato tsarin tukwanen da take ba wai yayi daban bane da irin tukwanen da su mutanen kwali ke a lokacin amma sai Allah ya sa manata wani ya sa mata ita wani hazaka na musamman da wani kwarjini wanda ita tukwananta idan ta yi wurin yadda take kwaba lakan da wani sai ya kasance tukwananta gaba daya sun fi na kowa karfi yadda sauran aka sa a mota ana abin nan za su farfashe da sauri to ita nata saboda yadda ake kwaba lakan da kuma yadda take juya shi yadda yake riƙewa sosai sai nata yafi na kowane inganci shi yasa dalilin da yasa ta yi fice
sau da yawa za ka ga irin waɗannan mata da suka yi fice ta wasu ɓangarori sun dage wajen yaƙi da wani abu misali ko cizgunawa mata ko kuma matan su daina zaman banza da sauransu ta yi wani yunƙuri irin waɗannan abu
ai yunƙurin da ta yi ita na musamman shi ne hana zaman banza gaba ɗaya kuma babban dalilin da ya sa ta yi fice kenan ita kawai kullum ƙoƙarinta shi ne yadda za ta tattaro mata kawai su zama masu sana'a ko a ƙarƙashinta a lokacin na baka misalai irin wasu sunaye wanda suke to ta yi ta ƙoƙarin tara mata ta tabbatar tunda wannan sana'a Allah ya sa ya yi fice ta dalilin ta to ya zama an haɓaka shi sosai kowa su kama abin da kyau a riƙe daidai gwargwado
to ya zuwa yanzu irin wannan sana'a ko da yake ba mu sani ba ko ana yi ko ba a yi ya yi fice a wurin amma akwai mata masu wanda suka ci gadon ta a wannan
wuri har yanzu amma matsalar da aka samu shine santan a yanzu a santan da wuya ka samu mata masu yin tukwanen nan amma in ka koma ƙauyukan Kwali da sauransu za ka ga har yanzu akwai mata masu wannan sana'a har gobe sana'ar da suke kenan kuma za ka ga suna ci gaba sosai akan wannan sana'a a da can an samu saki a fannin gwamnati wadda wannan santa an barta ta lalace ta sukurkuci to amma muna gode ma Allah cikin yardan Allah wasu 'yan shekaru da suka wuce Allah ya kawo wani dalili dalili, ka san kowane al'amari yana da dalili. Aka dauki wani wanda ya fito daga wannan yanki, duk da cewa shi bai fito daga wannan yanki na Kwali ba, shi ma amma a masarautan Suleja ko kuma masarautan Abuja ya fito daga yankin Bari, gwamnatin nan da muke ciki da aka zo a 2015 ko kuma 2015, aka dauke shi aka ba shi minista, karamin minista na ma'aikatan ma'adinai da sauransu, to wanda ake kira Honorable Abubakar Bawa Buhari. To yana kan wannan kujera har aka zo babban ministan shi ya zo ya staje makamin shi, ya je takarar gwamnatin jihar Ekiti, sai ya zama shi ne ke kulawa da ma'aikata gaba daya. To wannan dama da ya samu, ya yi ta kokari ya ga ta yaya za a farfado da wannan wuri, sannan a tada tagomashin shi ya zama ya yi fice kusan fiye da irin nada. To yana kan wannan, Allah ya taimaka, ya samu dalili saboda jami'ai na Bankin Duniya sun yi alkawari cewa za su ba da gudunmawa, wanda ya tattara su aka je wurin nan, aka ziyarci wurin, aka fahimci hali yadda wurin ke ciki, sannan aka samu jami'ai na gwamnatin jiha, aka yi ta zama da su don a ga yaya za a dauki matakai. Wanda a halin da muke ciki, gwamnatin jiha ta dauki matakai, ta jihar Niger, saboda matsalar da aka shiga a baya shine gwamnatin da ta shude a baya har ta sai da wurin zuwa ga wani. To saboda muhimmancin wurin, yanzu gwamnatin da muke kai karkashin jagorancin shi Honorable Dr. Abubakar Sani Bello ta maida mawancan da kudaden shi, ta sake karbo wurin, ya dawo mallakin gwamnatin jiha. Yanzu mallakin gwamnatin jihar Niger ne, wanda yanzu ana haɗa hannu tsakanin gwamnatin jihar Niger da gwamnatin tarayya da kuma Bankin Duniya. Duk abubuwan da ya kamata a yi na tsare-tsare kusan an gama, har an bi an yi tunanin ina ne mutane suka yi kutse zuwa filaye da suka shafi wuraren. Duk wannan matakan an ɗauka, yanzu muna jira ne kowane lokaci daga yanzu ita Bankin Duniya za ta faɗo a ci gaba da ayyuka gadan-gadan.
Wato za mai da wurin kamar na zamani ne?
Za mai da shi, za a zamanantar da shi, don tunanin yanzu ya wuce na maganan tukwane kawai, ba wai tukwane bane kawai za a yi, wai dan a'a akwai hadda ma'adinai na musamman irin yawwa na karkashin ƙasa, wanda idan aka tattaro zai zama kamar wani wuri ne na musamman wanda ake iya zuwa a tantance in Allah ya
yarda. Yanzu kuma me za a ce ita Ladi Kwali ta bari, wanda yake abun koyi ne ga na baya?
Abin da ta bari shine dogaro ga kai, saboda kowane hali dan adam ya tsinci kanshi a kullum, mutum ya kwana da fahimta cewa in har Allah ya riga ya halicce ka a duniya, to akwai baiwa ta musamman, tana iya kasancewa baiwan nan tana boye ko kuma ta bayyana. To amma ya kamata kai kullum kasancewa da kwana da tunanin cewa akwai baiwa ta musamman da Allah ya maka a matsayin dan adam, kullum kai ta kokari kai ka binci ko ka gano ka wanne ne baiwarka, wanne baiwa ne kai Allah ya maka, sai kai amfani da shi. In kai amfani da wannan sai ga Allah ya taimake ka, kai ma kai fice. To ba gamu ba kuma yan jarida, yau kullum ka ce ba tsari, ai kowa sani bai wanda Allah ya nishi yana da baki.
Ba mu sani ba, tana da yaya da ta mutu ta bar yara, ba ta da yaya ko guda, ba ta taɓa haihuwa
ta goya, wanda tare ne su
wani shekara ta rasu.
Gaskiya ban iya tunani.
Na matasa, sai mu dage wajen raya al'adunmu da sana'o'in yankunanmu, kuma mu zage damtse wajen neman sana'a. Waya sani, kilanta nan za mu yi fice. Jama'a, abin da ya sawaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati, don haka a nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da take an gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.